journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gabatar da wannan shiri akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dadal FM a jamhuriyar Niger, Beta Alpha Radio a Kumasin kasar Ghana. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da dawa a wannan shiri na musamman. Lami Hassan mai na kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto akan Jiris da kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa yayi na dawowa aiki, yayin da 'yan majalisar dokoki a Najeriya ke yakin aiki. Ansarul Tijjaniya a Najeriya ta ce nadin mai martaba Muhammadu Salisu na biyu a matsayin khalifa ya tabbata. Hukumomi a jamhuriyar Nijar na ɗaukar matakan kula da 'yan gudun hijira a Tilabere na biyar suna kan iyakar ƙasar da Mali. Gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da zagaye na biyu na allurar rigakafin corona. Muna da shirin zuwa matasa da Nasiru Adamu Ali Kaya ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko sai ku gyara zama don ku saurari labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Babbar editan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa game da harin da Isra'ila ta kai ta sama da ya auna kuma ya lalata wani gini a birnin Gaza. Da nan ne kamfanin AP da gidan talabijin na Al Jazeera yake yada labaransa da kuma sauran kafofin yada labarai. Babbar editan ta AP Sally Busby ta ce har yanzu gwamnatin Isra'ila bata bayar da takamamman shaidar da ta goyi bayan kai harin nata ba, wanda ya rushe wani bene mai hawa 12 na hasumiyar Aljala'a. Sojojin Isra'ila sun ce kungiyar Hamas tana amfani da ginin ne a matsayin ofishin dakarun leken asirinta da kuma kera makamai. Sannan kakakinta ya ce Isra'ila tana tattara hujjojinta da za ta nuna wa Amurka. Kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa Reporters Without Borders tana neman kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ta bincike hare-haren bom ɗin a matsayin yiwuwar aikata laifukan yaƙi. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Lahadi cewa baya shirin kawo ƙarshen kai hare-hare ta jiragen sama nan take da ya kashe mutane jiya a birnin Gaza. 'Yan sa'o'i bayan da jiragen yakin sojojinsa suka rushe wasu gine-gine uku kuma suka kashe aƙalla mutum 42. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin ya faɗa wa 'yan ƙasar Isra'ila cewa za a ci gaba da kai hari da ƙarfi sosai kuma zai ɗauki lokaci. Netanyahu ya faɗa wa shirin First the Nation na gidan talabijin ɗin CBS da ke Amurka cewa na fatan ba zai ɗauki lokaci ba, amma ya ce ba za mu dakatar da hare-haren nan take ba duk da ƙoƙarin ƙasashen duniya don a tsagaita wuta da aka shafa tsohon mako guda a musayar harba makamai tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Netanyahu ya faɗa a babban birnin Isra'ila cewa ƙungiyar Hamas suka kai mana hari ba tare da wani shiri ba kan birnin Quds. Za mu yi dukkan abin da ya kamata don maido da doka da oda da kwanciyar hankali, ya faɗi a cikin wata hirar talabijin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wata tattaunawa jiya Lahadi tare da manyan takwarorinsa na gabas da tsakiya masu faɗa a ji, yayin da Amurka take ƙoƙarin ganin an dakatar da tashin hankali da ya yi sanadiyar mace-mace tsakanin Isra'ila da kuma Falasɗinawa. Blinken, wanda ya tashi jiya Lahadi zuwa ƙasar Denmark domin fara aikin harkokin diplomasiya na mako guda da ya mai da hankali kan yankin Arctic, ya yi magana ta wayar tarho da jami'an ƙasashen Qatar da Saudi Arabia da Masar da kuma Faransa. Bayan Iran, ana ganin Qatar a matsayin ƙasar da tafi tasiri kan ƙungiyar mayakan Hamas. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce sakataren ya sake nanata kiransa ga dukkan ɓangarorin da su kwantar da hankula tare da kawo ƙarshen tashin hankalin wanda ya lakuma rayukan farar hula na Isra'ila da Falasɗinawa, ciki har da ƙananan yara. Blinken ya nanata wannan batu a dukkan wayar tarho da ya yi, a cewar sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Babbar kungiyar ma'aikatan jinya masu rajista ta Amurka ta yi Allah wadai da sanarwar da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta kwanan nan cewa mutanen da aka yi wa rigakafin coronavirus ba sa buƙatar sanya takunkumin fuska a yawancin wurare. Wannan sabuwar shawara ta CDC bata dogara da kimiyya ba, bata kare lafiyar jama'a, kuma tana yin barazana ga rayuwar marasa lafiya, ma'aikatan jinya da sauran ma'aikatan lafiya a duk faɗin ƙasar. In ji babban daraktan kungiyar ma'aikatan jinya Bonnie Castillo a cikin wata sanarwa, yanzu ba lokaci bane da za a sassauta matakan kariya ba, kuma ba mu ji daɗi ba da CDC ta yi haka a yayin da muke cikin tsakiyar mummunan annobar ta ƙarni. Shugabar NNU Jane Ross ta ce da a ce CDC za ta fahimci kimiyyar yadda ake yaɗa ƙwayar cutar mai saurin kisa da ba a taɓa bayar da wannan sabuwar shawarar ba. A jiya Lahadi, mambobin wata kungiya masu adawa da juyin mulki da sojojin Myanmar suka yi ta janye daga dajin yammacin Myanmar bayan kwanaki suna fafatawa tare da sojoji, yayin da Amurka da Birtaniya suka yi Allah wadai da cin zalin da sojojin suke yi kan farar hula. Mindat birni mai kimanin mutum 400,000 da ke jihar Cin ta yammacin Myanmar ya zama matattarar farar hula masu adawa da gwamnatin sojojin wanda suka kwace mulki a wani juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Wasu mazauna garin Mindat sun kafa rundunar tsaro ta kasar CDF wanda suka faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa gwamnatin mulkin sojan ta kashe mambobin ta 6 bayan shafa makonni 3 suna fafatawa. Sojojin sun fafata da mutanen yankin amma mayakan sun ja da baya bayan har-hare da manyan bindigogi da sojoji suka kai. Wasu jami'an tsaro sun mutu sannan an ba da rahoton bacewar wasu bayan har-hare a Mindat bisa ga rahoton gidan talabijin Mewa da jiya Lahadi da sojoji suke da iko da shi.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Daidai lokacin da majalisun dokokin jihohi a Najeriya ke yajin aiki, kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa ya yi biris da yajin ta hanyar dawo da zaman majalisar don duba bukatar gwamnan jihar Umaru Ahmadu Fintiri da neman damar ciwo bashin naira biliyan 100. Duk da haka zaman majalisar ya tashi wasu na nuna rashin jin daɗi. Wakilinmu a Adamawan Salisu Garba ya aiko da wannan rahoto.
Kan majalisar ya rabu biyu sakamakon wasu mambobin sun ce ba su amince da karɓan wannan bashi na naira biliyan 100 ba, wasu bangarorin kuwa sun ce sun amince. Har ta sanya wasu daga cikin mambobin ficewa daga majalisar. Honorable Abdullahi Umar Yafa, member mai wakiltar Vare constituency, yana ɗaya daga cikin mambobin da suka fice a zauren majalisar.
Babu yadda zaka yi approving 100 billion ko wani shigar ka ce 25 billion provision na budget a 2021 column for domestic borrowing is 20 billion not to this need account supplementary budget to koda. Mun gama supplementary budget mun kara masa 5 billion akai bake 25 billion sannan a zo mu bada approval. Shi speaker ya put in voice yace those wanda suke so su amsa da wanda ba su so su ce babu. Ni nace babu bancin wannan kuma na sake raise abu na order a standing order mu order 70 wanda in kai baka yarda da abun da speaker ya fada ba ko wai na su ce sun yarda ko wai na ba su yarda ba sai to speaker yace to araba house kashi biyu wai na ku je haka irga ku wai na ku je haka irga ku haka ne musun ki sun ce ba su yarda ba. Kani nga ce AS baka san wanda amsa AS ko NIS ba Allah kan zaba ni na fita because ni bazan bi abun da bai bi doka ba. Abu daya ne muka zo ya nemi biliyan 15 don masa approving yace zai ayyuka. Ya sake dawowa yace masa approving 9.9 billion na gidaje mun ya approving. Ya sake dawowa akwai kudin COVID 19 2 billion ya approving yanzu kuma ka 100 billion yanzu talakan Adamawa har in an ce maka ai approving 100 billion kam me zai ce maka kaga shi yana kawai sai ci asiyar da shi ka ce mu ne muka yi mu hada kai da gwamna.
A ɗaya bangaren kuwa member mai wakiltar Gombe constituency Honorable Jafet Kefas shi kuwa ce mana yayi majalisa daman kowa ra'ayinsa yake yi.
Ai ba kowa sai ya yarda da abun ba. Yawa shi na ke ce majority carries the vote. Ko a zabe ai ba kowa ake zaba ba. Amma wanda talakawa suka zaba shi zai zo majalisa. Haka kuma in aka zo majalisa ba kowane abun da aka kawo kowa yana da fahimta ya amince ba. Kowa yana da ra'ayinsa. to akwai waɗanda suna da ra'ayin cewa kada a yi hakan, akwai waɗanda suke da ra'ayin ma kada ma a yi kwata-kwata. So idan mutane da yawa ne suka ce amince da abun da gwamna ya kawo a gaban majalisa, kaga an riga an amince.
Hakan ya faru ne a lokacin da gwamnan jihar ke korafi akan cewar gwamnatocin da suka shuɗe sun bar wa jihar gadon bashin naira biliyan 100 da biliyan 15. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Kungiyar Ansarul Din Altijaniya ta bada tabbacin cewar Khalifan Ɗariƙar na Duniya, a Sheikh Mahi Inyas daga helikwatarsa a Kaulaha, Senegal, ya amince da naɗa tsohon sarkin Kano mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu ya zama Khalifan Ɗariƙar a Najeriya. Wannan na nuna cewar takaddama kan naɗin sabon khalifar ta kwanta tare da tsohon khalifa Isiyaka Rabiu da ma shugaban ɗariƙar na duniya Sheikh Tijjani Inyas. Sakataren Ansarun Alƙasimi Hayaya Wuri ya bada tabbacin naɗin da nuna za a karrama khalifa Sanusi a Abuja a Litinin ɗin nan.
Alhamdulillah, wannan magana haka yake, an yi naɗin sabon khalifan Sheikh Ibrahim Khalifa Tijjani a Najeriya baki ɗaya, wato khalifa sarki mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Wannan naɗin ya tabbatu ne da shawarwari da dukkanin ƙungiyoyi da shugabanni gaba ɗaya na ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya da kuma ƴaƴan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a Kaula da kuma sauran shugabanni. Wannan ya tabbatu ne da aka ga haka wakilai da yawa sun raka shi ne martaban lokacin da aka gayyace shi a can Madinar Shehu Ibrahim a Kaula, kuma a daren 27 na azumi khalifa Shehu Ibrahim na duniya, wato Maulana Sheikh Muhammadu Mahi Ibrahim Yas radiyallahu anhu, ya tabbatar da khalifancin mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu, kuma ya bada umarni ga dukkanin shugabanni da cewa lallai su yi mabaya kuma su tsaya tare da mai martaba saboda haɗin kai da tabbatar da duk wannan nasara. Dama aikin shi ne ya saba wannan kungiya ta jam'iyyar Ansarul Din Altijaniya wadda Shehu Ibrahim ya kafa, dama shi ne shugabanta. To dama wani aiki ne aka kara mishi bisa wani aiki.
Sanusi, wanda har ila yau tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ne kafin tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya kwaɓe shi haka sakaka, akwai ziyara ga shehin ɗariƙar a Sheikh Dahir Usman Bauchi. An so samun takaddama a lamarin Tijjaniyar a sallar Idin Bana, inda Sheikh Dahir Usman Bauchi ya jagoranci idin karamar sallah gabanin sanarwar mai alfarma sarkin musulmi Sultan Muhammad Sa'ad. Hakan ya sa wasu suka sha ruwa, wasu kuma suka zarce da azumi. Karan shafa'a muryar Amurka ake sauraro. A jamhuriyar Niger, hukumomin kasar sun fara nazarin hanyoyin kwashe wasu ɗaruruwan mutane da suka gudu daga matsugunansu suka nemi mafaka a garin Tulebere a ƙarshen makon jiya sakamakon munanan hare-hare da ake fuskanta a 'yan kwanakin nan a karkarar Anzoro, iyakar Niger da ƙasar Mali, inda gwamman sojoji da ɗaruruwan fararen hula suka mutu. A zantawa da manema labaru, gwamnan jihar Tulebere Tijjani Ibrahim Kacella ya ce gwamnati ta ɗauki dukkanin matakan kare jama'ar yankin.
Yanzu mun sa kwamiti suna nan suna resansen su ba mu mutane nawa ne suke nan cikin harin. Muna da stock na saku 100 na shinkafa da saku 50 na wake da bidon 50 cikin magazin mu. Shi ne muka fada muka ba da kayan miya aka fara dafa musu. To wannan shi ne farin mataki da muka dauka, kuma mun sa sitar na safiyar pompier da hydraulic na ruwa an kai musu. Mun ga ashayar sun ba mu tant 1000 ne suka bada. Na saura na bani bangu saura kuma mun ce za mu ba ma mutanen Anzuru. Mutanen nan muna so mu maida su da maza kowa gare shi. Donc shi ne president of the republic from excellence Mohamed Bazoum ya bada izini a kawo sojina garurrukan nan duka a sa sojina don kowa ya koma garin shi ya zauna lahiya, kowa ya kuma noma wanda cin birin to do damuna ne. Muna so kowa ya yi aikin shi cikin kwanciyar hankali. Kafin nan dai lundi mardi muna tsammani sojina za su zo insha Allah, da taimakon da gwamnati ya bada da sojinan duka za mu da mutanen da suke nan duka za mu raka su kowa a aje shi garin shi mu a ba shi taimakon kuma a sa sojina su kare lafiyarsu.
gwamnan Tulebere Tijjani Ibrahim Kachalla a zantawarsa da wakilinmu Sule Mumina Barma. A jihar Bauchi, gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya kaddamar da zagayen na allurar rigakafin annobar coronavirus. Daga Bauchin Yakubu ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Ya sami halartar jami'in hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya Dr. Ahmed Kadir da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Kaura da kuma kwamishinoni. Bayan kaddamarwa ne sai gwamna Bala ya yi karin haske kan batun rigakafin a jihar Bauchi.
To a gaskiya muna bin wannan tsari na gwamnatin tarayya na kuma Majalisar Dinkin Duniya wanda gefen kiwo da lafiya wato WHO suka kawo wanda ake bada wannan rigakafi. An bada wancan na farko a cikin kashi 100 mun samu kashi 97.8 wanda mutane suka bada kayukansu. Muna godiya wa al'umma da duk wannan rigakafi da aka yi ba a samu akasi ko ɗaya ba a samu wanda ya samu rashin lafiya ba kamar yadda ake faɗa a baya cewa wannan rigakafi a waɗansu wurare ko waɗansu ƙasashe suna kawo matsala. Mu dai Allah bai sa mun samu matsala ba. Shi yasa muka zo da uwar gidana da duk wani muƙarrabin gwamnati mu ma muka ɗauki wannan allura insha Allah kuma muna gani muna babu wani damuwa muna kiran mutane su bada kayukansu saboda babu wani matsala ko na hana aihuwa ko na wani abu wanda ake tsammani a wannan rigakafin zai kawo.
Wakilin mabiya addinin Kirista wajen kaddamar da yin allurar rigakafin Reverend Zaka ya buƙaci mabiya addinin Kirista da su tabbatar cewa suna yin rigakafin.
Littafi mai tsarki ya gwada mana cewa mu zama masu biyayya ga gwamnati a duk lokacin da gwamnati take kokarinta mu ma ya kamata mu fito mu bada goyon baya domin mu yaki wannan cuta aloba na COVID-19. Ina kira nan gaba da za a bada wannan allura na rigakafi mu fito kanmu da kwarkwatan mu.
Wani gidan gwamnan Bauchi Hajiya Aisha Bala Kaura ta buƙaci ganin mata da ma sauran jama'ar jihar ba bar su a baya ba.
Mun yi shi a wata biyu da ya wuce kuma mun yi shi lafiya ƙalau babu wani matsala da aka samu ga dukkan waɗanda muka ɗauka da sauran mata 'yan uwana. Da haka zan ja hankalin 'yan uwana mata na musulmai da kristoci mu fito mu karɓi wannan allura domin idan ba mu karɓe shi ba a gaba zai zama mana matsala wataƙila tafiya ma duk inda kake so ba za ka je shi ba. Rigakafi ne kamar yadda aka saba ciwo Allah ya kawo shi kuma dama Allah ya ce baya saukar da ciwo sai ya saukar da magani.
Wani mazaunin garin Bauchi da ya karbi rigakafin.
Tona na su Laliu mazaunin garin Bauchi insha Allah. Wallahi na yi allura amma ba ɗaya take da wadda ne ranar 13 ga watan 3 ba. Bambancin su shine wancan ta man zabi da ciwo kuma na danyi zazzabi irin zo yau akai man ita wannan ta karo na biyu. Amma dai gaskiya alhamdulillah yanda kasance da abun nan ba wani zabi ba ko abun nan.
Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar'a shafa'a muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga nan Abuja. Yanzu kuma lokaci yayi da Nasiru Adamu ƴan hikaya zai shigo da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Ba wasu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa za mu duba tasirin ayyukan yi ga matasan wajen yaƙi da miyagun ɗabi'u. Masu sharhi na alaƙanta rashin aikin yi da zama ɗaya daga cikin dalilan bijirewar wasu daga matasan. Kwanakin nan gwamnatin Najeriya ta ma'aikatar ƙwadago ta yi alwashin ɗaukar ma'aikata 744 aikin wucin gadi a faɗin Najeriya da samun biyan naira 20,000 a duk wata, wanda hakan a baya ya haddasa ƙalubale ko rashin jituwa tsakanin ƙaramin ministan ƙwadago Festus Okoye da majalisar dattawa. Shirin nan ya sauka a azare jihar Bauchi, inda matasan da suka yi aikin na tsawon wata 3 ke jiran tsammanin biyan kuɗi amma ba saƙo ta banki. Ku kasance da matasan nan don jin ƙorafinsu.
Salamu alaikum, sunana Awal Abdullahi.
Sunana Muhammad Sabiu.
Ko sai waye kuma?
Yawa, sunana Awalu Alhaji.
Farko bari mu fara, Awal faɗa mana me tasirin wannan aiki da aka bayar da kuma wataƙila ku a nan azare kuna da cikas a kansa.
Gaskiya tasirin shi wannan aiki zai dama na rage raɗaɗin talauci ne wa matasa mutum 1000 na ƙaramar hukumar Katagun da gwamnatin tarayya ta ɗauka na mutum dubu-dubu kenan shi ne ake kira special public service work. To mu dai wannan aiki an ɗauke mu ne tun 5 ga watan Januari muka fara aiki. To kuma mun yi aiki mun je makabarta, mun je kasuwanni duk mun yi shara da sauransu. A cikinmu kuma akwai wanda dama suna da high qualification, wasu diploma, wasu har masu digiri ma. Wasu kuma an tura su makarantu, mata kuma an tura su bataniki. Muka yi wata uku, dama an ce mana wata uku ne za a yi sai a biya mu salari.
Shin an biya ku salarin kuma komai yana tafiya daidai ko ko wani kalubale da kuke fuskanta?
Babu wani labari, mu ba a biya mu albashi ba. Don ana mutane mu suna ta korafi ma, wasu ce ma za a yi zanga-zanga, wasu ce ya ne dai har yanzu ba sanarwa. Ya je mu ji an biya wasu labari, an biya wasu local government, amma mu dai katagun har yanzu ba a biya mu ba. Kuma ba wani kyakkyawan labari daga banki ko kuma daga NDC. Ko ta jiha ko ta local government ko ta kasa.
Mamman Sabiu.
Na'am,
faɗa mana me zaki ce kai ko me ta bangaren ka ka ji abin da shi Awwal ya faɗa.
Eh, kamar yadda dai shi dan wani ya faɗa, wannan aiki ne da aka yi shi tsawon wata uku, kuma an je an yi aiki, matasa sun fita, an je an yi sharar makabarta ne babban manyan masallatanmu da kan tituna, an tattare shararruka wanda sun kai wasu shekaru ma ba a dubi shara a wajen ba, an je an tattare su. To an yi wannan aiki ne tsawon wata uku, wasu mata kuma an tura su mutane sun je suna taimakawa a ma'aikatan lafiya na wannan waje domin karɓar haihuwa. To tsawon wata uku ne mun ji labarin an fara biya watan da ya gabata. To amma har yanzu mu dai shiru a ji labarin a wanda aka tura masa ko fitin kwabo ba a muna wannan ƙaramar hukuma.
Ya su jami'an kula da wannan aiki musamman ma na nan Katagun, me suke faɗa kan wannan abin da yake faruwa?
Akwai waɗanda an tuntuɓe sai ce wai laifin daga banki ne, su sun gama aikin su sun tura bankuna ne su biya ba.
Awolu Alhaji. Awolu Alhaji, yi mana bayani kai kuma ya wannan abin ya shafe ka?
Yawwa, ni dai wannan abu kamar yadda ƴan uwana suka faɗa abokan aiki na haka ne zahiri ya wuce wai. Kuma ni wanda ɗaya daga cikin members na wannan aiki wanda duk fitowa da za a yi indai aka bamu goren gayyata a madannin mutane shugabanninmu, saboda abin akwai monitor, sannan bayan monitor akwai assistant monitor na fita wannan aiki. To duk sanda monitor ya yi zo ya yi bayani ko ya taba ma waya umarce mu da a fita aiki, cikin ikon Allah kuwa Awolu Alhaji ni ina ansa kira don fita aiki har gaban gidanmu ma akwai wata 'yar kasuwa irin ta kaji da wannan wasu rake an share ta da ni da hannun nan na wallahi. To aka gaya mana aka ba mu wani rijista ma wanda za a yi 3 months kowane wata per month akwai signing da dami duk mun yi shi, mun ansa kira na komai mun yi signing yadda ya kamata. To dai gaba ɗaya abin gori shi ne har yanzu shiru kuma muka ji wani area ma an bada basu na wata ɗaya. Amma kamar mu nan dai local government ɗin shiru ba mu ji komai ba, Katagun kenan yanda nake.
Awolu Alhaji, kafin fara wannan aikin shin akwai wani aiki da kuke yi ne?
Eh, to kamar dai mu haka gaskiya an gama makaranta amma kuma ba wani aiki da muke. Gaskiya ana zaune dai yar buga-buga haka da ake yi, amma mun dan yi karatu dan musamman kamar ni yanzu ina da diploma in 2011 na gama ta 12 ni yanda haka. To amma ana zaune ne dai haka ba dan wani job haka da yi sai dai na buga-buga haka. A madannin mu na maza da data ta nemo dan abin kai sai kuma wani aiki ya zo. To wanda dama duk wani program muka dan ji shi daga gwamnati muna dan kokarin mu cika, walau mun samu walau ba mu samu ba dai dure muna dan sa dai kuma ba ma kasa gwiwa.
Awol Abdullahi, ya wannan aikin ya taimaki garin Azare lokacin da kuke yin sa?
Eh, gaskiya lokacin ko ina ana son barka dan wani sa'in muna aiki ma wasu za su ce mana za su zo madirin gaskiya anguwa su ce yana aikin naku gaskiya Allah ya albarka. Gaskiya wannan gwamnatin tarayya ta yi kokari ta yi kirkin na wannan aiki har aka fara shi, dan gashi nan wajen wata wajen 7 ba a yi shara abun nan ba, amma gashi nan kun zo kun share. Allah ya muku albarka, kuma Allah ya saka gwamnatin tarayya da alkhairi ta dauke ku aiki.
Mamman Sabiu, ya wannan kuɗin yanzu idan an samu an biya waɗannan kuɗin wani irin taimako za su yi muku ne?
A gaskiya wannan kuɗin an biya su za su yi taimako ku ne, musamman inda a ce za a biya mu ma a ta irin a hidindin musallin da ake yi, inda musamman akwai masu iyalai a ciki da kuma sauran dai masu sauran buƙatu wanda kuma ga irin halin da ake ciki na tsadar rayuwa zai taimaka sosai wajen rage raɗaɗin talauci a mutanen namu.
A wai ana ganin matasa kusan rayuwarsu ta suna da lokaci sosai na yin abubuwa da dama, suna da kuzari, watakila akwai abubuwa da yawa ma da kuke a halin yanzu ko da wayannan kudin naku ba su iso ba tukuna.
Eh, akwai abubuwa duka wasu mu suna da abubuwan yi, akwai masu sana'o'in hannu, akwai masu yin kabu-kabu, duka dai akwai su a ciki.
Awolu Alhaji, me kuke so ku ga hukumomi da suke sauraron wannan shiri sun yi akan wannan aiki da kuka yi kuka kammala ba a biya ku ba?
To, mu dai muna fatan alkhairi tsakaninmu da gwamnati. Da farko kuma sun yi bayani akan cewa dama da a sallame mu dan lokuta na sati biyu da wuce. To amma sai muka ji shiru ko ran wata ma muka dan ji shiru. To shi ne muke wata har sun dan fusata ma suke so su je su dan yi irin zanga-zangan nan. A bakin banki to kuma dai hina dai da ke abu dai da yawa dole a dan samu shawarwari a juna shine sai muka dan burin jayi mu masu cewa a dan jinkin dadin ko kuma inda hanyar da damu bi domin mu dan samu abin da muke so a sauki a masala kamar irin haka yanda muke dan tattauna wannan to sai muke ganin yafi akan zanga-zangan ko abin da hakuri bai ba shi ba rashin hakuri bare ba da shi ba sai muka gagara a bi wata wannan hanya mafi sauki kuma muna roko sannan kuma muna kuma godiya da irin saboda duk wani aiki da za'a fitar abu ne wanda karuwa ne na talakawa matasa da kuma sauran mutanen gari.
Ba sauraro da wannan lokaci yayi mana halin nasa makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura. A madadin muryar Amurka ni Nasiru da Mali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo. Premium Times na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi zuwa birnin Paris na Faransa domin halartar wani taro na kwanaki hudu na tattalin arziki akan nahiyar Afirka. Kakakin shugaban kasa Garba Shehu shine ya sanar da wannan tafiya ta shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa kasar ta Faransa, inda kuma ake sa ran zai gana da shugaban kasa Faransa Emmanuel Macron da sauran shugabannin kasashen nahiyar Afirka. Ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyama da ministan kasafin kuɗi da tattalin arziki Zainab Ahmed da kuma ministan cinikayya Adeniyi Adebayo da ministan lafiya Osagie Anyari na daga cikin manyan jami'an gwamnatin Najeriya da ke mara wa shugaban kasa Muhammadu Buhari baya. Sai kuma jaridar Daily Trust ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa yanzu haka dai an saka zare tsakanin kungiyar kwadugo ta Najeriya da kuma gwamnatin jihar Kaduna sakamakon umarnin da kungiyar kwadugo ta Najeriya ta baiwa ma'aikata a jihar ta Kaduna da su fara yajin aiki na gama gari tun daga daren jiya Lahadi. Kawai yanzu dai kungiyoyin kwadugo 14 da ke jihar ne suka amince su shiga yajin aikin, ce kuwa har da na man fetur da wutar lantarki da jiragen kasa da na motoci da dai makamantansu. Kungiyar kwadugon dai ta shiga yajin aikin ne domin nuna fushinta game da matakin gwamnatin jihar ta Kaduna na koran wasu ma'aikatan gwamnatin jihar da na kananan hukumomi da suka zarta 4,000. Sai kuma jaridar The Nation ɗaya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka hukumar shirya jarabawar shiga jami'a ta Najeriya wato JAMB ta ɗage ranakun gudanar da jarabawar shiga jami'a na bana daga 19 ga watan Yuni zuwa 3 ga watan Yuli. Ɗage ranakun inji shugaban hukumar Professor Ishaq Oloyede a yin ɗauke shi ne domin baiwa ɗalibai damar kammala rajistar zama jarabawa da har yanzu ba samu ɗalibai da dama da suka rajista ba. Sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran ta na cewa tsohon shugaban kasa General Ibrahim Badamasi Babangida ya kira ga gwamnati da ta samar wa sojojin Najeriya makamai na zamani da kuma horaswar da ya kamata domin tankar yaki da ayyukan Boko Haram da na ta'addanci a kasar. General Babangida in ji jaridar banga sojojin Najeriya na buƙatar gudunmuwa daga 'yan Najeriya da kuma gwamnati domin samun nasara a wannan yaki da ayyukan ta'addanci a kasar. Sai kuma jaridar Blueprint daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban mulki da tijan Najeriya Dr. Amal Lawal ya alakanta rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya da rashin ingantaccen tsarin gudanarwa a ƙananan hukumomi na ƙasar. A cewar shugaban mulki da tijan, muddin dai ana so a samu ingantaccen tsaro a ƙasa, dole ne a farfaɗo da tsarin ƙananan hukumomi inda akasarin talakawan ƙasar ke zaune. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka, sai kuma Nasiru Adamu ne Kaya da tsarin shirin, kamar yadda kuka ji shi.
sunana Hassan Maina, kai na gina gabatar ke sallama da ku, ku kasance lafiya.